الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wannan shine darasi na 161 halittafin bulughul maram min adillatil ahkam na ibnu hajar al asqalani muna cikin kitabuz zakat hadisin 623 hadisin anas bin malik Allah ya kara masa yarda wannan darasi yana karantar da mu bayani akan zakar awakai da kuma shanu Anas bin Malik yana bayani game da takardan da Sayyiduna Abu Bakar ya rubuta wanda asali Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rubuta wannan takardan ita wannan takarda ta kunshi bayani akan zakka bayani akan zakka filla filla wato zakka na dabbobi za mu sake bayani game da zakkan awakai kamar yadda ya zo cikin wannan hadisi wato annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadisin ya ce wa fi sadaqatil ganami game da zakka ta awakai sa'imatiha waɗanda suke kiwo da kawunansu game da zakka na awakai waɗanda suke kiwo da kawunansu ba waɗanda ake sayo musu abinci ba mun gabatar da bayani da yazo cikin kashaful kina al-imam al-bahuti yace fa zikru sawmi tunda har annabi sallallahu alaihi wasallam yace sa'imatiha kaga ya ambaci waɗanda suke kiwo da kawunansu yadullu ala nafyil wujubi fi ghayriha tunda har annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci awakai waɗanda suke kiwo da kawunansu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce waɗanda suke kiwo da kawunansu tunda har manzon Allah ya faɗi haka yana nuna cewa dabbar da ba ta kiwo da kanta babu zakka a kanta dabbobin da ba su kiwo da kawunansu babu zakka a kansu la tajibu zakatu illa fi sa'ima min al-ibli ba ma awakai kawai ba mun gabatar da bayani cewa hatara kuma idan dai ba su kiwo da kawunansu to babu zakka a kansu saboda hadisin Muawiya bin Haida yana cewa sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul naji manzon Allah yana cewa fi kulli iblin sa'imatin, fi kulli iblin sa'imatin, dukkan awara kuma waɗanda suke kiwo da kawunansu. Hadisin yana sahihu sunan Abi Dawud, hadisi na 2575, da sahihu sunan Nasa'i, hadisi na 2444, haka nan Irwa'ul Galil, hadisi na 791. Kaga kenan da awakai da raquma, Annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa ya tabbatar da cewa babu zakka a kansu sai fa idan suna kiwo da kawunansu. Wannan yana nuna cewa al-ma'lufa, dabbobin da aka kiwon su a gida, allati ya'lifuha sahibuha wa yuntiqu alaiha, mutum yana da awakai ko yana da raquma ya rika sayo abinci yana kawo musu, su ne ake kira al-ma'lufa. La tar'a aksara al-hawli, ana la'akari da yawan watanni na shekara. Idan ya zama akasarin watannin shekara, mutumin da kansa yake sayo abinci ya kawo mu waɗannan dabbobi, to galibin malaman sunna sun ce babu zakka akan waɗannan dabbobi. Wannan bayanin ya gabata. Har ma Ibn Taymiyya cikin Majmu'u Fatawa, mujallad na 25 shafi na 49, yace idza kanat ra'iyatan akthar al-ayami, idan dabbobi ya zama suna kiwo mafi yawan watannin shekara, kamar misali mutum yana da awakai suna fita su yi kiwo mafi yawan watannin shekara, amma kadan daga cikin watannin shekara din mutum yana sayo musu abinci, misla an yashtari laha salasata ashhurin aw arba'a, misali zai sayo abinci na watanni uku ko watanni hudu, kaga sauran watanni takwas suna fita su yi kiwo da kawunansu. To tunda dai akasarin watannin shekara waɗannan dabbobi suna kiwo da kawunansu, fa innahu yuzakkiha, zai fitar da zakkansu. Yace haza abharu qawlayil ulama, daga sabanin da aka fahimta da aka samu a tsakanin malamai, wannan ita ce fahimta mafi inganci. Saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da cewa sai fa idan dabba tana kiwo da kanta kafin nan za a yi mata zakka, wannan ka'ida ne. To haka nan kuma dabban da ya zamanto an saye ta ko an tara ta, an tara dabbobin saboda su rika ayyuka, suna ake kira al-awami. Nan ma akwai hadisi daga Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda sayyidina Ali ya rawaito, manzon Allah ya ce wa laysa 'alal awamili shay'un, babu zakka akan dabbobin da aka saye su ko aka tara su saboda su rika yin ayyuka, babu zakka akan su. Kamar misali shanu da suke noma makamancin haka, haka na raquma, idan dai an tanada su ne saboda su rika ayyuka, babu zakka akan su. Babu zakka akan dabban da ya zamanto ana kiwonta mafi yawan watannin shekara. Babu zakka akan dabban da ya zamanto an saye ta ne saboda ta rika aiki. Shi ma hadisin sayyidina Ali ya inganta, yana sahihu sunan Abi Dawud, hadisi na 2572. To sai Annabi sallallahu alaihi wasallam cikin wannan takarda da sayyidina Abubakar ya ba ma Anas bin Malik, yace idza kanat 40 ila 20 wa 100 shatin shatun, idza kanat 40, idan awakai 40 ne, mutum yana da awakai guda 40, ila 20 wa 100 shatin, har dai su kai awakai 120, idan mutum yana da awakai 40 har dai su kai 120, shatun zakkansu akuya ɗaya ne. Wannan shine abin da yazo zahiri a hadisin Anas bin Malik. Fa idza zadat ala 20 wa 100 ila 200, wato idan dai mutum yana da awakai 40 zakkansa akuya ɗaya ne, mai 50 ma zakkansa akuya ɗaya ce, 60, 70 har zuwa 120 akuya guda ne. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa idza zadat ala 20 wa 100 ila 200, idan sun haura 120 to har zuwa 200, fa fiha shatani, nan ne zai bada awakai guda biyu. Kaga zakkan awakai ya fi sauki. Idan mutum yana da 40 zai bada akuya guda, har dai zuwa 120, idan sun kai 120 zuwa 200 ko awakai biyu ne fa idza zadat ala 200 ila 300 idan sun haura 200 har zuwa awakai 300 fa fiha salasu shiyahin kaga awakai guda uku ke fa idza zadat ala 300 idan sun haura 300 fa fi kulli 100 shati fa fi kulli 100 shatu kowanne 100 za a bada akuya guda wato a kansa kowanne 100 za a bada akuya guda a kansa to nan shine inda wato malamai suke cewa an sake samun wata tazara mai tsawo kamar yadda Ibn Qudama yayi bayani cikin Al-Mughni yace kuma wannan baki daya malaman sunna sun yi ittifaki akai kullu hadha kulluhu mujma'un alayh kamar yadda Ibn Munzir yayi bayani annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa idza zadat fa fi kulli 100 shatun idan sun haura 300 to a kowanne 100 za a dora akuya guda ne shine zakka kaga yana gwada cewa tun daga wato 300 tun daga 200 har zuwa 300 har zuwa sai sai ya kai 400 kafin nan zai zama awakai hudu amma tun daga 200 akuya uku ne har ya kai 300 akuya uku ne har ya kai 400 sannan ya zama akuya hudu wato an samu tazara mai fadi a tsakanin 200 zuwa 400 an samu tazara mai fadi yace kuma wannan haka ya zo a cikin takardan da sayyidina Umar bin Khattab shi ma yake da ita domin sayyidina Umar yana da wata takarda akwai takarda da ya rubuta wanda ta shafi zakka kamar yadda aka samu takarda wajen sayyidina Abubakar Allah ya kara musu yarda fa idza zadat ala 300 wa wahida fa laysa fiha shay'un hatta tablugha 400 shatin fa fiha arba'u shiyatin sai ya kai 400 kafin za a bada awakai hudu don haka Ibn Qudama yake wa hadha nassun la yajuzu khilafuhu illa bi mithlihi aw aqwa min kaga an samu nassi daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba daidai bane ya zama an ketara wannan nassi an samu hadisi wanda ya tabbatar da cewa wato daga awakai 200 har zuwa 400 zakan wato akuya uku ne illa sai ya kai 400 kafin nan za a bada awakai hudu wannan hadisin na sayyidina Umar yana sahihu sunan Abi Dawud hadisi na 1568 da kuma sahihu sunan Tirmidhi hadisi na 621 fa fi kulli 100 shatin shatun wa laysa fiha shay'un hatta tablugha al-mi'a annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa idza kanat sa'imatu ar-rajuli naqisa idan ya zama wato dabbobin mutum masu kiwo da kawunan shi yasa aka kira su sa'ima idza kanat sa'imatu ar-rajuli idan dabbobin mutum wadanda suke kiwo da kawunan su ba sai musu abinci ake ba sun kasa min 40 shatin shatan wahida sun kasa 40 da akuya daya wato mutum idan yana da awakai 39 annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa laysa fiha sadaqa babu zakka akai illa an yasha rabbuha sai dai idan mutum ne wannan awakan ya ga dama sai ya bada sadaka amma dai zakka babu wato zakkan tana farawa ne ga wanda ya mallaki awakai 40 zuwa sama amma idan ya gaza 40 idan ya kasa 40 annabi sallallahu alaihi wasallam yace ko da akuya daya ne to babu zakka idan mutum ya ga dama zai bada sadaka wannan kuma sadaka bata tsaya kan wanda ke da dukiya mai yawa ba ko mai karancin dukiyar mutum yana bada sadaka amma dai zakka dai ta dole zakka ta farilla annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna cewa sai mutum ya mallaki awakai 40 kafin nan zakkan take wajaba a kansa to wannan shine bayanin zakka na awakai wanda shine bayani mafi sauki daga cikin wato nau'ukan dabbobi waɗanda ake fitan musu da zakka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wala yujma'u baina mutafarriqin kada a hada tsakanin dabbobin da suke rarrabe wala yufarraqu baina mujtami'in sannan kada a raba tsakanin dabbobin da suke haɗe kada a hada dabbobi waɗanda dama can a rabe suke la yujma'u baina mutafarriqin wala yufarraqu baina mujtami'in kada a hada dabbobi idan suna rabe ya zamanto dabbobi wato garke daban-daban ne lokacin zakka yayi kada a hada su wala yufarratu bayna mustami'in sannan kuma dabbobin da ya zama suna hade to kada a raba su idan lokacin zakka yayi kashiyata sadaqa saboda tsoron zakka wannan shi ake kira wato al-khalaqa shine ya zamanto dabbobin mutum biyu dabbobin mutane biyu suna hade idan dabbobin mutane biyu suna hade wannan ana kiransa ashurka an samu tarayya na garke wannan nashi dabbobin daban wancan daban amma kuma suna hade a wuri guda to tunda sun hadu a wuri guda a ka'ida ta zakka zakkan dabbobi tusayyiru amwala kalmal wahid haduwansu a garke guda yana mayar da dukiyar kamar mallakan mutum ɗaya ce tunda har sun haɗe a garke guda haduwansu ɗin yana mai da zakkan da yake hukuncin zakka a kai ya zama kamar mallakan mutum guda ne akwai littafin da ake kira al-ifsahu an ma'ani sihah yana daga littafai waɗanda ke bayani game da hadisan al-imamu bukhari da muslim littafin ibn hubaira al-imamu yahya bin muhammad ya ce wattafaqu ala anna al-khalata laha ta'thirun fi wujubi zakati al-mawashi duk malaman sunna sun yi ittifaki idan dai dabbobi suna hade to haduwansu a garke guda yana da tasiri wajen fitar da zakka babu wani malami da fahimtarsa ta saba saboda wannan takarda ta sayyidina abubakar Allah ya kara masa yarda saboda bayanin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wannan ya nuna cewa idan dabbobi suna hade to haduwansu a garke guda yana tasiri ma hukuncin zakkan da ke kan dabbobin hukuncin yana komawa akan mallakan mutum guda ba a la'akari da cewa mutane uku ne ko fiye da haka suka hadu akan wannan garken ana kaddara garken kamar ta mutum da yake a littafin bidayatul mujtahid juz'i na farko shafin 221 ibn rushdi ya yi bayani a kai ya ce wa tafsiru zalika أن مالكا والشافعية وأكثر فقهاء الأنصار الإمام مالك الإمام الشافعي أكثر مما لم فقهه اتفقوا على أن الخلطاء يزكون زكاة المالك الواحد سنة اتفاقية أكان شوى إذا متعني سكا حدو أكان غاركي قدا تزكان دزا أيما وأنن غاركي زكاة تمتون قدا زكان دزا أيما وأنن غاركي زكاة تمتون قدا بازا أكرغا yawan mutanen da suka mallaki wannan dukiyar ba la za a fitar da zakan wannan waɗannan dabbobin kamar mallakan mutum da ya ce al-imam malik ya fassara kuma fassararsa ce akasari malamai suke aiki da ita fassarar al-imam malik ita ce akasari malamai suke aiki da ita fassarar tana cikin muwatta littafin muwatta mujallal na farko shafin 264 al-imamu malik ya ce ma'anar cewar annabi sallallahu alaihi wasallam kada a hada dabbobin da suke rarrabe kuma kada a rarraba dabbobin da suke hade saboda tsoron sadaka saboda tsoron fitar da zakka al-imamu malik ya ce misali shine an yakuna nafaru salasatu li kulli wahidin minhum 40 shatan mutane uku kowannensu yana da awakai 40 mutane wajaba fi haz zakat kaga zakka ta wajaba kai saboda dama awakai daga 40 da ake fitar musu da zakka annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan aka samu wato katawan adadin 40 din nan to babu zakka akan waɗannan dabbobi to ya zama mutane uku kowa yana da wato awakai 40 kaga idan an hada sun zama awakai 120 fayajma'unaha da suka ga shekara ta yi sai suka hada awakan idan an hada awakan nan kaga sun zama 120 a wuri guda me yasa suka hada hatta la tajiba alaihim kullihim fiha illa shatun wahida kaga dai annabi ya riga ya yi bayani cikin wannan hadisi idan mutum yana da awakai 40 akuya ɗaya ne har zuwa 120 akuya ɗaya ne sai ya haura kan 120 zuwa 200 kafin nan ke zama awakai biyu. To kaga kowannen su yana da akuya 40, kaga kowannen su zaka ta wajaba a kansa zai bada akuya ɗaya. Amma saboda dabara da suka ga shekara ta yi, mai karɓar zakka ya zo ya kusa zuwa, sai suka haɗa awakan wuri guda. To bisa ka'ida kuwa idan dabbobi suna haɗe a garke guda ana musu zakka kamar mallakan mutum ɗaya ce. Don haka da mai karɓar zakka ya taho ya zo ya ga awakai 120 a garke guda, kaga akuya ɗaya zai karɓa, sai ya karɓa akuya guda sai ya tafi. Kaga sun yi dabara kenan, wanda shine hila, sun yi ma Allah dabara saboda su guji zakka. Wannan fassaran ta al-Imam Malik, Allah ya masa rahama. Aw yakuna likhalitain 100 shatin wa shatan, ko kuwa mutane biyu garke guda ya hada awakan su, garke guda ya hada awakan su, suna da awakai 200 da awakai 202, 100 shatin wa shatan suna da awakai 202. Fa yakunu alaihi ma fiha salatu shiya, tunda asali garke guda ya riga ya hada awakan, kaga akuya uku za a fitar zakka, tunda har ya haura 200. Idan awakai suka haura 200, to awakai uku za a bada zakka har zuwa adadin 400. Awakai uku ne. To da suka gane cewa awakai uku za a karba, fayfarriquna, sai suka raba garken. Inji al-Imam Malik, idan an raba garken, kaga da 200 ne da biyu, idan aka raba garken fa zai koma wannan yana da 101, wancan yana da 101, akuya ɗaya zai bayar wancan, saboda zakkan mai 40 zuwa 120 duka akuya ɗaya ne. Idan sun raba, kaga wannan zai bada zakkan akuya ɗaya, wancan ya bada zakkan akuya ɗaya. Fayfarriquna hatta la yakuna ala kulli wahidin illa shatan wahidan, illa shatan wahida, akuya ɗaya kawai zai zama kowannen ku ya bayar. Amma inda a ce sun kyale dabbobin suna hada a garke kamar yadda suke, idan mai karban zakka ya zo, tunda awakai 200 ne da biyu, to zai karba awakai uku ne. To sun ga cewa ai awakai uku za a karba gurin su, don haka sai suka raba. Idan an raba, kowa zai bada akuya ɗaya. Kaga nan sun ci riban rabawa, a wancan misali kuma fa sun ci riban hadawa. Al-Imam Malik ya bada misali a kai. To amma al-Imam Shafi'i, Allah ya masa rahama, kamar yadda zo cikin littafai na musabara al-Imam Shafi'i din Tuhfatul Muhtaj, yana mujallad na 3 shafin 229 da Nihayatul Muhtaj mujallad na 3 shafin na 60, al-Imam Shafi'i ya ce wannan hukuncin bai tsaya ga masu zakkan kawai ba, hukuncin ya hada fuskoki biyu, mutane biyu. Huwa khitabun li rabbil mali min jihatin wa lisa'i min jihatin, tunda annabi sallallahu alaihi wasallam bai ayyana mutum guda a wannan bayanin nasa ba, ya nuna cewa ba mutum daya ake magana a kai ba, ya shafi mai dukiya kuma ya shafi mai karban zakkan. Wannan hukunci ya shafi mai dukiyan kuma ya shafi mai karban zakka. Fa umira kullu wahidin minhum, an yi umarni ga kowane daya, kai da ka mallaki dukiya, Allah ya hudita shay'an min al-jam'i wa at-tafriq, idan lokacin zakka yayi kada kai wani abu ko dai na hada dabbobin, idan da araba suke ko kuma na hada su, khashyata sadaqa, saboda tsoron zakkan da zaka fita. Fa rabbul mal yakhsha an taksura sadaqa, shi mai dukiya yana tsoron kada zakkan da zai bayar ta yi yawa. Fa yajma'u aw yufarriq litaqilla, saboda haka idan shekara ta yi sai ya hada garke biyu, saboda abin da zai bayar ya zama kaɗan. Wasa'in, shi kuma mai karɓan zakkan fa shi ma wannan misali yana hawa kansa, yakhsha an taqilla sadaqa, mai karɓan zakka da ya taho ya ga garke awakai da yawa, saboda haka yana son ya karba da yawa, sai ya yi umarni a hada su. Fa yajma aw yufarriq li taksura, fa ma'ana qawlihi, al-Imam Shafi'i yace abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi da cewa khashyata sadaqa, saboda tsoron zakka, wato khashyata an taksura sadaqatu aw khashyata an taqilla sadaqa, saboda tsoron kada zakan da za a bayar ya zamanto tana da yawa, shi kuma mai karba fa saboda tsoron kada abinda zai karba ya zama kadan ne. Falamma kana muhtamilan lil amrayn, saboda haka bayanin Annabi sallallahu alaihi wasallam yana iya daukan kowane gefe. Bayanin Annabi sallallahu alaihi wasallam yana daukan gefen mai dukiya kuma yana daukan gefen mai karban zakka, yana iya daukan wato wannan bayanin yana iya hawa kan wanda ke karban zakka. Lam yakun alhamdu ala ahadihima bi aula min al-akhar, saboda haka bai kamata ma a takaita bayani akan gefe guda kawai ba. Fa humila alaihima ma'an, saboda haka wato ake daukan bayanin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya shafi wanda ya mallaki dukiyar kuma ya shafi wanda ya zo karban zakka, kamar kenan lokacin da ya zamanto ana aiki da dokokin Allah subhanahu wa ta'ala, idan lokaci ya yi na zakka shugaba yana tura mai karbo zakka, wanda shi ake kira asa'i, zai zo ya karbi zakka wurinka, kaga doka ce ta bashi iko, don haka baka da damar ka hana shi aikata abin da zai yi. Idan ya taho ya taras da garken dabbobi, to abinda shari'a ta tsara shi zai. Lakin alladhi yadhharu anna hamlahu 'ala al-maliki al-afdha, al-imamu Shafi'i yace amma zahiri maganar Annabi sallallahu alaihi wasallam ta fi hawa kan mai dukiyar. Bayanin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi hawa kan mai dukiyar, wannan shi yasa al-imamu Malik ya bada misali da wadanda suka mallaki dukiya, saboda tsoron kada zakkan da za su bayar ya yi yawa sai su raba, da can kuma garke ne guda a haɗe, ko kuma su haɗa alhali da can ba a haɗe suke ba. Al-Imamu Nawawi ya ba da misali a littafin Al-Majmu' a mujallar na biyar shafin 407, ya ba da misali gefe biyu ɗin, da gefen mai karɓan zakkan da kuma gefen mai fitar da zakkan. Ya ce wa misali min jihati sa'i, misalin bayanin Annabi sallallahu alaihi wasallam ta gefen mai karban zakka, an yakuna li kulli rajulin min thalatha arba'una shatan mukhtalita, garke guda ne, kamar dai misalin da ya gabata, garke guda ne ya zamanto na mutum uku, kowane mutum yana da awakai 40. To misalin da za a bayar ga shi mai karban zakka, falaisa lisa'i tafriquha, da mai karban zakka ya taho ya ga awakai 120 a haɗe, ya tambaya aka ce mar ai wannan garke na mutum uku ne, falaisa lisa'i tafriquha, wannan mai karban zakka ba shi da iko ya raba wannan garke, domin idan ya raba garken kaga zai karbi awakai uku ne, saboda kowane mutum dama ya kai lisa'i awakan sun kai 40, li ya'khudha min kulli wahidin shata, wa inna ma ala kulli wahidin sulusu shata, tunda awakan 120 ne akuya guda za a bayar zakka. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace awakai 40 har zuwa awakai 120 akuya guda ne, to kaga akuya ɗaya za su bayar a wannan garke, idan sun bada akuya ɗaya kaga kamar kowane ya bada sulusi na akuya guda kenan, a maimakon inda a ce ba garke a haɗe yake ba, ya gwada cewa kowa zai bada akuya guda ne, saboda kowannen su ya kai misali. Sai ya bada misali kuma misalul jam'i min jihatil mullaki, misalin haɗa garke ta sashin masu dukiyan. Al-Imamu Nawawi yace an yakunu salasa li kulli wahidin 40 shatan mutafarriqa, mutum uku din ne dai har yanzu ake bada misali da su, kowane mutum daya yana da awakai 40 kuma garken ba daya bane, kowane dama da wurin kiwon sa daban. Fajama'uha inda qudumi sa'i ba'da al-hawli, bayan shekara ta cika mai karban zakka ya zo, sai suka hada garken, wannan ya kawo 40, wancan ya kawo 40, wannan ya kawo 40, sai aka hada, kaga su da suke da dukiyan sun yi dabara, maimakon su bada awakai uku yanzu suna kokarin su bada akuya daya. Yace falaisa lahum zalika, ba su da ikon yin haka, bal ala kulli wahidin shatu, kowane ɗayan su zai bada akuya, tunda kowannen su ya mallaki awakai 40. Sai sake bada misali, wa misaluhu min jihati sa'i, misali ta gefen mai karban zakka kuma an yakuna li ahadi ar-rajulaini 20 shata munfarida mutane biyu ne mutane biyu wannan yana da awakai 20 wancan yana da awakansa 20 gidansu daya amma wurin kiwon awakan ba daya ba saboda haka shi mai karban zakka da ya taho ya ga mutane biyu a gida daya wannan yana da awakai 20 wancan yana da awakai 20 munfarida وللآخر 20 منفردا ايضا فليس للسائي ان يجمع حماري اكو شاته شي مي كربان زكا با شي دا ايكون يكي كاي كو حدا غركن نان بيو كاغا اذا سن حدا يا كاي 40 زاسو بادا اكو يا دايا اذا بو سو حدا با فا كو ونن سو با زي بادا زكا با سبودا عددين دي كاي يتزا بادا زكا با دومي منزو الله يكي ان متين يملكي اواكاي 39 بابو ما زكا اكن سو سي دي ان زي بادا صدقه saboda haka bal ya tarukuhuma mutafarriqin wala zakata wajibi ne mai karban zakatun da ya zo gidan ya ga mutane biyu a gidan ai ba haduwan su a gida guda ake la'akari da shi ba haduwar garke ake dubawa tunda da ya same su awakan kowane daban ne wannan awakan sa 20 da wancan ma 20 to babu zakka kenan da yake kansu babu wata zakka da za su bada ya sake bada misali aw yakunu li ahadihima 100 shati ya zama mutum biyu ne kowane yana da awakai 100 walil akhar misluha fa laysa li sa'i jam'uhuma lokacin da mai karban zakka ya zo gidan sai ya ga wannan yana da awakai 100 wancan yana da awakai 100 amma ba a hada suke ba to shi mai karban zakka ba shi da iko ya ce kai ku hada zakkan nan domin idan sun hada sun zama awakai 200 sun zama 200 kaga kenan zai karbi awakai uku yana dabarar da zai karbi awakai uku daga garkin su bal yatrukuhuma mutafarriqatayn wa ala kulli wahidin shatun faqat ya kamata ya kyale su ya zamanto kowanne dai zai bada akuya guda ne to wannan shine abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi da cewa kada a hada awakan da suke rabe kuma kada a raba awakan da suke hade saboda tsoron fitar da zakka to amma wannan bayanin bai shafi mallakar ka ba bai shafi mallakan ka ba kamar misali wannan yana daga inda al-Imam Ahmad bin Hanbal ya saba ma sauran malaman fiqh bayanin yana cikin sharh mutahal iradat a mujallad bi shafi 220 da kuma kashaful qina mujallad abu shafi na 387 ibn hajar yayi magana akai shi ma cikin fathul bari mujallad na ukshafi 314 wato al-imam muhammad yace misali man kana lahu mashiyatun bi baladin la tablughu an-nisab ka 20 shatan masalan bil kufa kamar kai ne kana da awakai a garin nan guda 20 awakan ka ne a nan garin guda 20 sannan kuma kana da awakai a abaji guda 20 a nan garin guda 20 a can abaji guda 20 Al-Imam Ahmad yace la tubammu bi itibari kauniha milka rajulin wahid ba za a hada ba babu zakka a kanka inji Al-Imam Ahmad saboda me awakan 20-20 kaga ba a hada suke ba bare su bada nisabi tunda ba a hada suke ba babu zakka a kanka ba to kazu min haz zakatu li bulughi hannisa amma sauran malaman sunna gaba daya wannan yana daga fahimtar da malaman fiqh suke wato sukan al-Imam Ahmad akan sa duk da cewa ba ma mutun tare ne ba a samu wanda ya cika dole za a samu inda ya kuskure al-Imam Ahmad shine kada yake da wannan fahimta amma sauran malaman sunna gaba daya sun ce la tunda mallakar ka ce awakai 20 a nan garin wancan ma na abaji 20 din naka ne to idan ka tashi fidda zakka zaka hada lissafin kana da awakai 40 domin ai duk mallakan ka ne ba maganar haduwan su a garke kadai ne muhimmin abu ba amma shi al-Imam Ahmad yana la'akari da haduwar garke kamar yanda yazo a lafazin Annabi sallallahu alaihi wasallam Ibn Hajar yace wa khalafahu al-jumhur sauran malamai sun saba wa fahimtar al-Imam Ahmad fa qalu yujma'u ala sahibil mali amwalu ana hadawa mai dukiya dukiyar sa walau kanat fi buldanin shatta ko da dukiyar ta karkasu a garuruwa daban-daban wa yukhraju minha az-zakatu a fitar da zakka ga wannan dukiya wannan yana daga kuskuren da mutane da yawa suke yana da dukiya da ta karkasu a wurare da dama, shi yana la'akari ne da dukiyar wuri guda ɗin ta haɗu, shi da ake fitar mata da zakala. Matuƙar shekara ta yi, to za ta haɗa lissafin dukiyarka ne a duk inda take, da dukiyarka da take garin da kake zama, da dukiyarka da take wani gari, duk za ka haɗa lissafinsu a wuri guda ka yi musu zaka ɗaya. يجمعوا على صاحب المال أمواله ولو كان في بلدان شتى ويخرج منها الزكاة. ينادى عينهم دبارة متعني كني صبودا وتصبودا سكيهتا الزكاة. وانا ينادى دليلي ذاكي مغانا كان العمل على المقاصد بمعنى المدلول عليها بالقرائن. وأن زكاة العين لا تسقط بالهبة مثلا. كمر مثالي كان الزكاة kana da zakka, kana da dukiya ta kai zakka, amma da ka sani cewa sati mai zuwa za a fitar da zakka, kuma awakanka yanzu 40 ne cif, ba ka son ka fitar da zakkan, saboda haka daga wannan sati sai ka kama akuya guda ka sayar, sai ka yi kyauta da wani kuɗi daga jikinta, sauran kuma sai ka kashe. Wato hikima ka yi kyautar ne saboda ka raba kanka da zakkan da za ta same ka a sati mai zuwa. Shi ne malamai suka ce duk dabaran da mutum ya yi a kusa da cikan shekara, wannan dabara ba ta hana wato ya fitar da wannan zakka. Wannan dalili ya sa malamai ke cewa idan shekara ta kusa cika, kamar misali saura wata biyu ka fitar da zakka, sai ka ɗauki kuɗin ka sai wata mota ko ka sai gona ko ka sai gida. To wannan sayan gida da kai da sayan mota da kai baya kawar da wajibcin zakka, ko da wannan dukiyar ta kasa nisabi, saboda ka yi dabaran na ƙasa nisabi kafin shekara ta cika. Wannan yana bayanin da magabata suka gabatar saboda abinda ake kira ifadul hiyar, ata dabara, dabaran wato kawar da dokan Allah akan bawa. Mutane sukan yi dabara na yanda za su raba hukuncin Allah, wato za su hana hukuncin Allah ya hau kansu ko kan dukiyarsu. Akwai sharuɗa kamar guda huɗu da ake la'akari da su game da haɗa dukiya idan za a fitar mata da zakka, kamar yadda bayani ya gabata a hadisin Anas bin Malik. Wannan yana littafin Al-Fiqhul Islami wa Adillatu a mujallar na uku shafi na 277. Al-ikhtilatul mu'assir yakunu bitawafuri shurutun arba'a. Ana la'akari da sharuɗa guda huɗu game da haɗuwar dukiya a garke guda kafin a madukiyan zakkar mutum ɗaya. Na ɗaya, adamu niyyatul firar min az-zakat bil ishtirak. Abinda dama Annabi sallallahu alaihi wasallam yake ya faɗa, wato shine kada a raba tsakanin dukiyar da suke haɗe, kuma kada a haɗa tsakanin dukiyar da suke rabe, khashyata sadaqa, saboda tsoron fitar da zakka. Don haka sharadi na farko, kada ku haɗa garke da nufin gudun zakka. Da zaran an haɗa garke da nufin gudun zakka, to wannan haɗa garken haramun. Amma idan an haɗa garken da wata manufa daban, to ba laifi ba ne. Saboda akwai yanayi da yake sa mutane su haɗa garke, saboda samun sauƙin kiwo, saboda samun sauƙin ɗawainiyar dabbobin. Don haka akan haɗa garke saboda tura su wuri nesa su yi kiwo. Ya fi sauƙi a kan a ce garken wannan ya tafi daban, garken wancan ma ya tafi daban. To amma idan niyyar farko na a haɗa garken shi ne a guji zakka, to haɗa wannan garken haramun ne. Na biyu, an ya kuna mashi ya ta kulli wahidin min al-khalitain mimma yubammu ba'duhu ila ba'd, kasancewar dabbobin iri ɗaya, kamar misali awakai da tumakai aka haɗa. Amma idan an haɗa garken shanu da awakai, to kaga wannan haɗa garken baya tasiri ma zakka, saboda zakkan saniya daban ne, zakkar awakai ma daban ne. Amma idan ya zama an haɗa awakai ne da tumakai, wannan babu laifi. Sharadi na uku shine ya kasance dukkansu zakka ta hau kansu, wato ya zamanto waɗanda suka haɗa garke biyu ɗin nan, misali dukkansu musulmai ne, idan ya zama ɗaya kafiri ne, kaga babu zakka a kansa. Wannan yana cikin Al-Fiqhul Islami, yana daga sharuɗa da malamai suka yi game da tasirin zakka akan garke. tasirin zakka akan garke yana tabbata ne idan ya zama masu mallakan dabbobin gabaɗayan su musulmai ne, amma idan ɗayan su ya zama kafiri ko ko wanda zakka bata wajaba akan sa ba, misali shine wanda ba shi da yanci ya zamanto ɗayan su ba musulmi bane, ɗaya musulmi ne, ya zama sun hada garke guda, to wannan garke baya wato babu tasiri na ainihin zakka akan hada wanda suka yi, dole ne za a yi ma kowane zakansa zakan dukiyarsa shi kadai. Sannan na hudu, ya kasance an hada garken nan ta yanda suna da mai kiwo ɗaya, mai kiwon garken gaba ɗaya mutum ɗaya ne, kuma ya kasance dabban da ke barbaran awakan ko kuwa shanun da aka hada ko raƙuman ya zamanto guda ne, inda suke zuwa su sha ruwa wuri guda ne, inda suke kwana da inda wato inda garken su, inda ake daure su duk wuri guda ne. Wannan shine akasarin sharadi wanda malaman fiqh suka yi ittifaki akai, bi an yakuna lahumu ra'in wahid aw akthar, kasancewar mai kiwon garken gaba ɗaya mutum guda ne ko kuwa suna da yawa, amma dai ba a ware ba, baka ce gefe na ga mai kiwon su ba, ya zamanto dai waɗanda ke kiwon garken suna kiwo ne gaba ɗaya a lokaci guda. Yashtarikani fi ra'i aw yata'awanani, ya kasance suna taimakon juna ta wajen kiwon waɗannan dabbobi. To idan aka samu haka, shine ake cewa za a yi ma wannan garken zakka ta mutum guda. Amma idan babu wannan sharadi, to idan aka zo fitar zakka, za a yi ma kowane zakkansa shi kadai, dole sai ya zama garken yana da mai kiwo ɗaya, sannan garken yana ainihin wato tafiya wurin kiwon gaba ɗaya a lokaci guda, ba a samu lokacin da ake raba garke ɗin, kuma ya zama makwancin su guda ne, duk da cewa akwai sharuɗan da kowane malami ya gabatar, amma waɗannan sharuɗa su ne akasari wanda malaman fiqh suka yi ittifaki a kai. Yana Bidayatul Mujtahid na Ibn Rushd ya kawo bayanin kowane malami, kama daga al-Imamu Malik zuwa ga al-Imamu Shafi'i, kowane irin sharaɗin da ya gabatar kafin a ce zakka ta yi tasiri ma garke, wato a yi zakkan mutum guda a garke, dole sai an yi la'akari da waɗannan ƙa'idojin. Da Al-Qawanin Fiqhiyya shafin 108 da Kitabul Majmu' na al-Imamu Nawawi a mujallar na biyar, shafi na 408, haka nan hashiyatul Imam Dusuki mujallar na farko shafi 440. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. وما كان من خليطين دبوبي da suka kasance a garwaye, wato dabbobi mallakar mutane biyu da suka kasance a garwaye, khalitain wato dabbobin da suke garwaye na mutum biyu. Idan dabbobi mallakar mutane biyu suna garwaye, fa innahuma yataraja'ani bainahuma, zakkar su wato tana komawa ne a tsakanin su bi sawiya, daidai wa daidai, ji annabi sallallahu alaihi wasallam, kuma haka din ne. Wato abin nufi kamar yadda Ibn Hajar ya bada misali a bayanin al-Imam al-Khattabi yana Fathul Bari mujallal na uku shafin 315, al-Imam Hamd bin Muhammad al-Khattabi yace ma'anahu an yakuna bainahuma 40 shatan masalan, misali awakai 40 ne mutum biyu suka mallaka, mutane biyu sun mallaki awakai 40, likulli wahidin minhuma 20, wannan yana da awakai 20, wancan yana da awakai 20, kada arafa kullum minhuma aina malik, kowane ɗaya daga cikin su ya san ainihin dukiyarsa, dan tana yiwa ya zama naka tumakai ne, wancan kuma awakai ne, babu laifi, kuma zakka guda ce, tunda dai dama a hada suke, ya zama kai baka sha'awar kiwon tumakai sai awakai, wancan kuma yana sha'awar kiwon raguna da tumakai, sai aka hada, kaga kowa ya san wanne ne ya mallaka, tunda kai naka bakake ne, wancan kuma nashi farare ne, to amma tunda garke guda ne, zakka guda za a yi musu, to shi mai karban zakka idan ya zo fa ya'khudhu al-musaddiqu min ahadihi ma sha zai karbi zakka akuya ɗaya to akuya za a karba tawa ta kowane gefe shi dai zai ce ku bani akuya guda ko dai a bashi gefen naka ko gefen na wani amma tunda dai a haɗa suke garke guda ne zakkar mutum ɗaya ce saboda haka za a bada akuya guda idan aka bada akuya guda kaga za a bani daga gefen wani daga cikin su din daga gefen wani ne daga cikin mutane biyu din fa yarji'u al-ma'khuzu min malihi ala khaliṭihi saboda haka kai da aka dauki akuya daga gefen ka a matsayin zakkan garkin zaka nemi wato a biya ka rabin akuya tunda an dauki akuya ka dama rabi ya kamata ka bayar ai zaka nemi a biya ka rabin akuyar ka bi qimati nisfi shati a biya ka kimar rabin akuya saboda haka za a yi ma wannan akuya da aka dauka kudi ita wannan akuya da aka karba a matsayin zakka zaka kai nawa aka ce ai zaka kai 50,000 misali rago aka karba koko zai kai 20,000 misali to in 20,000 ne kaga daka 10,000 ne wancan kuma zai baka 10,000 ya baka kudin rabin akuya shine abin da manzon Allah yake cewa idan aka karbi zakka daga gefe daya to haƙƙin zakkan a tsakanin mutane biyu din nan yana zama daidai wa daida saboda haka ita akuyar da aka dauka za a yi kimanta idan ta kai 20,000 to zai zama kenan kowannen su zai bada ainihin rabin akuya ne don haka tunda an dauki akuyar ka wancan sai ya baka 10,000 in ya baka 10,000 shikenan kaga wato kamar ya fitar da ainihin haƙƙin nasa kenan shine abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi anan illa dai abinda ya kamata mu lura da shi wannan shi ma yana da muhimmanci saboda mutane sau da yawa suna samun matsala akai banda dabbobi duk da cewa an samu sabanin fahimta akai amma sabanin ba wani muhimmi bane tunda akasarin malaman suna tafiya akan cewa wannan bayani da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ya tsaya ne akan zakkar dabbobi kadai zakkar dabbobi ita ce wato kamfani ko haduwan garki yake masa tasiri abinda ake nufi anan shine kamar misali ni da kai mu hadu mu yi noma mu yi gona guda mutane biyu su hadu su yi noma aka samu ausuki shida asali kuma lissafin hatsi ausuki biyar ne to amma tunda mun yi noma mu biyu an samu ausuki shida ya nuna cewa an kai lissafi babu zakka a kanmu da ni da kai duka domin abinda kowannenmu ya samu bai kai lissafi ba sai idan an hada ne yake kaiwa lissafi wato abin nufi haduwa akan dukiya baya tasiri mazakka sai dai kawai ta tashin dabbobi don haka don mutane biyu sun haɗu sun yi noma ba za a yi magunar zakka guda ɗaya ba la kowane mutum daga cikin manoman zai ware nasa kaso idan ya kai nisabi ya mata zakka in bai kai nisabi ba babu zakka na biyu shine za ka samu mutane sun yi kamfani sun haɗu sun yi kamfani idan shekara ta yi sai su yi ma kamfanin zakka la ba a yi ma kamfani zakka saboda ba zakkan dabbobi ba ne sai dai kowane mutum da ke da haƙƙi a wannan kamfanin zai ware nasa kaso a shekara ɗin idan abin da ya samu ya kai nisabi ya yi zakka inda kai nisabi ba babu zakka a kan shi amma a ce an haɗa abin da kamfanin ya samu a shekara an masa zakka guda la wato tasiri na kamfani baya kasancewa sai dai akan zakkan dabbobi kawai wannan ita ce fahimtar al-Imam Malik al-Imam Shafi al-Imam Ahmad bin Hanbal wani kaulin sa haka nan akasarin malamai bi ma'ana inna hala tu'sir baya tasiri ta sashin zakkan noma ko ta sashin zakka na kasuwanci domin zaka samu kamar waɗanda suka bada hannun jari akwai wanda zai bada jari ya zama sun hada kai suna kasuwanci idan shekara ta yi sai ya ce na fitar da zakka hadda naka ya aka yi kasan waye baka ikon fitar da zakkan wani baka da ikon ka fitar da zakkan wani sai dai ka fitar da naka me ka samu a shekara ka fitar da naka wancan abokin wato abokin hulɗan naka wanda ke da hannun jari a kamfaninka, sai ka ware nasa kaso ka gaya mar shi kuma ya fitar da nasa zakka. Wannan yana cikin sharhu muntahal iradat mujallal nabi shafin 221, kitabul majmu mujallal nabi shafin 429, da littafin al-mughni na ibnu qudama mujallal nabi shafin 254. Wato zakka ba ta tasiri akan haduwar dukiya, sai dai kawai idan dukiyar nan dabbobi ne. Idan dukiyar ta dabbobi ce, to haduwar da aka yi ma wannan dukiya wato yana sa zakka ta zama hukuncin ta irin kamar mallakan mutum da ya yi. Amma idan haduwar da aka yi akan dukiya ta sashin noma ne ko ta sashin kasuwanci, haduwar ba ta da tasiri. Kuma za ka samu mutane da yawa suna yin haka duk da cewa ba laifi ba ne, don suna ɗaukan fahimtar wani ƙauli na al-Imam Ahmad, wanda shi ne za ka samu malaman Saudiya suna aiki da wannan fahimta, suna aiki da wannan fahimta, har ma sukan ba da fatawa a kai. Amma fahimta ce mai raunin gaske. Wannan magana ce da ta tsaya a kan zakka na dabbobi. Babu wani daga cikin khulafa'ur rashidin wanda ya tafi a kan cewa za a yi ma kamfani zakka a maimakon masu kamfanin, illa dai abin da ya shafi dabbobi idan sun haɗu a garke guda. Na'am, sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace wala yukhraju fi sadaqati harima, ba a cire tsohuwar dabba a lokacin fitar da zakka. Wato annabi sallallahu alaihi wasallam yace kada a fitar da tsohuwar dabba a lokacin ba da zakka. Alharima, alharamu aqsal kibari, idan dabba ta tsufa, tsufan ainihin shine ake kira alharima. Ya zo cikin litanul arab mujallal na 1607 da alqamusul mufid, alqamusul mufid na al-imam al-fayruz abadi, nan ma haka kabiratun jiddan, bi ma'ana harimatu kabiratun jiddan, dabba da aka ce mata tsohuwa ana nufin dabban da ta tsufa sosai, ba a ba da tsohuwar dabba a lokacin fitar da zakka. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace wala zatu awarin, haka nan ma mai aibu, zatu awarin, dabba mai aibu. Kamar yadda malami suka fassara wannan kalma ta al-awar, cikinsu akwai ibn al-asir yace kamar yadda yazo cikin hadisin zakka, la yu'khadhu fi sadaqati harimatu harimatun wala zatu awarin, ba a karban tsohuwar dabba a lokacin fitar da zakka, kuma ba a karban dabba da take da aibu. Al-awaru bil fathi al-aib. Haka ma cikin kashaful qina mujallal na hudushafi na 387, al-imam al-bahuti yace al-awa zatu awarin wa hiya al-ma'iba, idan aka ce ma dabba zatu awarin, ita ce dabban da take da aibu. Wani irin aibu? Bi zahabi ubwin, ya zama gurguwa ce, au aiban akar, ko ya zama tana da wani aibu. Yamna'u tabhiya biha, idan aibun yana hana a yi layya da wannan dabba, to ita wannan dabba ba a bayar da ita a matsayin zakka. Saboda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a suratul baqara aya ta 267, wala tayammamul khabisa minhu tunfiquna, ba daidai bane mutum ya dauki dabba mummuna ya bada a lokacin fitar da zakka. Wannan yana cikin littafin fiqhu kamar kitabul infaq mujallal na 6 shafin 440. Sai yace illa an yasha'a, illa an yasha'a, sai in ya ga dama. Wannan kaga maganar bata cika ba. Wannan shi yake nuna maka cewa hadisin nan wanda Ibnu Hajar ya kawo ya tsakuro ne daga wurare da yawa, ya hada su a wuri guda, ba hadisi guda bane ya taho da tsawon sa haka. Domin annabi sallallahu alaihi wasallam yace ba kada a fitar da tsohuwar dabba a lokacin ba da zakka. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace kuma kada a fitar da dabba mai aibu a lokacin ba da zakka. Sai ka lura, sai yace illa an yasha, sai fa in mai dukiyar ya ga dama. Sai kaga maganar bata bada ma'ana ba. Tunda an hana, saboda me yasa aka hana? Saboda aibu. Maganar akwai abin da ya ragu. Hadisin asali yana sahih Bukhari kitabuz zakati babu la tu'khadhu fi sadaqati harima, abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yace la yukhraju fi sadaqati harimatun. Asalin hadisin kenan. ba a fitar da tsohuwa a lokacin ba da zakka, wala zatu awarin, ba a fitar da dabba mai aibu a lokacin ba da zakka, wala taisun, ba a ba da babban tauri. Shi ne sai manzon Allah yake illa ma sha al-musaddiq, sai fa idan mai ba da zakkan ya ga dama. To kaga akan tauren ake nufi in ya ga dama, amma ba wai akan tsohuwar ko kuwa mai aibu ba. To amma anan bai kawo taisun din ba. Ibn Hajar yace taqdirul hadith, abinda hadisin da yake kaddara mana abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi, la tu'khadhu harimatun, ba a karban tsohuwar dabba, wala zaitu zatu aibin, ba a karban dabba da take da aibu aslan. Kaga abu biyu din nan ba a karba aslan. Idan aka zo karban zakka, sai mai dukiyar ya dauki tsohuwa ya bayar, ba za a karba ba. Ya dauki dabban da take da aibu ya bayar, ba za a karba ba. To amma magana ta uku ita ce ba ta zo a nassin hadisin ba, amma asali magana tana cikin Sahih al-Bukhari, inda Ibn Hajar ya ciro wannan hadisi. Saboda haka yasa yayi sharhi akan hadisin a cikin Fathul Bari. A can yayi sharhin ya kawo kalmar wala taisun, amma a nan littafin Bulughul Marami kuma bai kawo ba, sai aka samu kuskure. Yace wala yu'khadhu taisu, wata dabba ce ake kira at-taisu, wato kaman taure babban akuya. Huwa fahlul ganami, wato shine dabban da tafi girma a cikin awakan da mutum ya mallaka. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan an zo karban zakka, ba za a ce ka ba da dabban da tafi girma ba. Shine sai manzon Allah yace illa bi riban maliki, amma idan akwai yardan mai dukiyan, idan mai dukiyan ya yarda ya dauki dabban da tafi girma yace gata, fa falillahi alhamdu. Amma biyun nan da aka fara ambata da farko fa aslan in ya bayar ba za a karba ba. Tsohuwar dabba, dabba da take da aibu, ba za a karba ba. Amma idan aka zo batun babban dabba, da dabban da ta fi girma a garkensa, idan ya dauka ya bayar da kansa, wannan kuma za a karba. Akwai hadisai da yawa waɗanda suka yi magana game da sharuɗan, wato sharuɗa da ake la'akari da su wajen karban dabba. Misali akwai hadisin takardan Sayyidina Umar, Allah ya kara masa yarda, takardan da Sayyidina Umar ya rubuta akan tsarin zakka. Shi ma'ana shi takardan an samu irin wannan bayanin da yazo cikin hadisin Anas, wala yukhraju fi sadaqati taisu, ba a fitar da babban taure a cikin zakka idan za a ba da zakka dabban da tafi girma, wala haribatun, ba a fitar da tsohuwar dabba, wala zatu awarin, ba a fitar da, wato ba a bayar da dabban da take da aibu, illa ma sha al-musaddiqu. Kaga yana komawa ga taisu. Jana littafin Muwatta, kitabu zakat, babu sadaqatin mashiya, kuma yana sahihu sunan abi daud, hadithi na 1570. Akwai hadithin abdullahi bin muawiya al-gabiri, abdullahi bin muawiya al-gabiri yace annabi sallallahu alaihi wasallam yace salatun man fa'alahunna faqad ta'ima ta'am al-iman. Akwai abubuwa guda uku wanda ya aikata su to ya dandana dadin imani. Ashe imani yana da dadi, ba kowa yake dandana shi ba. Allah ka samu dandana. Abubuwa guda uku wanda ya aikata su to ya dandana dadi na imani. Na daya, man abadallaha wahdahu, wanda ya bauta ma Allah shi kadai, baya shirka. Ka san shirka abu ne mai wahalan gaske. Shirka tana da wahalan gaske. Allah ka mana tsari. Wa annahu la ilaha illallah, ya tabbatar da cewa ba abin da ya cancanta a bauta masa face Allah. Wannan ga zuciyarsa, sannan a jikinsa ya yi ibada ga Allah shi kadai. A zuciyarsa babu wani abu sai Allah, a jikinsa ma babu wani abu sai Allah. Sannan na uku, wa a'ta zakata malihi tayyibatan biha nafsuhu, ya bayar da zakkan dukiyansa, ransa na masa dadi, babu bacin rai, shekara na yi da kansa, ya cire zakkan ya bayar da kansa. Rafidatan alaihi kullu amin, a kowace shekara dabbobin suna taimaka mar yana biyayya ga Allah, shekara na yi zai ciro zakkan nan ya bayar da kansa, ba wai an tilasta shi ba. Sannan idan ya tashi bayarwa, wala yu'til harima, baya ba da tsohuwa, waladdarina baya bada dabban da take da datti, ana cewa dabba mai datti a jikinta ita ce dabban da take da kuraje, dan asalin kalma ta addarin shine alwafiku, kamar yadda yazo cikin alqawmus, ana cewa dabban da take da kuraje ita ce dabban da take da datti a jikinta, wato mutum ba zai bada kazamar dabba ba. Walal mariba, in ya tashi bada zakka baya bayar da zakkan mara lafiya. Wala sharaqatan la'ima, baya bayar da dabban da ya zamanto ba ta da kima a cikin dabbobinsa, yakan ba da zakka ne na dabba da take da daraja. Annabi sallallahu alaihi wasallam a ƙarshen hadisin ya ce walakin min wasati amwalikum, in za ku ba da zakka ya zama kun bayar daga matsakaicin dukiyarku. Fa inna Allah lam yas'alkum khayrahu, Allah bai ce ku bayar da mafi darajan dukiyarku ba, walam ya'murkum bi sharrihi, kuma Allah bai muku umarni ku bayar da mafi sharrin dukiyanku ba. Hadisin yana sahihu sunan Abi Dawud, hadisi na 1580. Akwai hadisin Wa'il bin Hujr, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya aiki wani mai karban zakka, fa ata rajulan, saboda haka sai mai karban zakkan nan ya tafi ga wani mutum, fa atahu fasilan mahlula, wannan mai dukiyansa ya dauki wata akuya bata dade da yaye ta ba, ba a dade da yaye akuyan ba, ga ta nan ramammiya ya dauka ya bamu mai dan sakon Annabi sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka sai wannan sa'i ya karbi wannan akuya ya zo da ita ga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Lokacin da aka kawo ma Annabi wannan akuya ramammiya, sai manzon Allah ya ce ba asana musaddiqa Allah wa rasulihi, mun aika mai karban zakka na Allah da manzonsa, wa inna fulanan a atahu fasilan makhlula, wani sai ya bashi akuya ramammiya wanda bata dade da yaye ta ba. Alfasilu min auladil ibl, ana cewa wato kamar dan ragumi kenan. To lokacin da manzon Allah yake gaya wa mutane, kaga ya kira sunan mutumi wanda ba safai manzon Allah yake haka ba, amma ya kira sunansa saboda jama'a su yi hattara su daina yin haka. Manzon Allah ya kira sunansa sai ce Allahumma la tubarik fihi, Allah kada kai albarka ma dukiyar wani, wala fi iblihi, haka nan ma raqumansa. Labari sai ya isa ga mutumi, fa jaa bi naqatin hasna, sai gashi ya zo da taguwa kyakkyawa, yana zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce atubu ila Allah azza wa jalla wa ila nabiyyi, na tuba ga Allah na tuba ga annabinsa. Sai manzon Allah ya ce Allahumma barik fihi wa fi iblihi, Allah ka masa albarka, Allah ka yi maraqumansa albarka. Hadisin yana sahihu sunan Nasa'i, hadisi na 2457. Wannan hikima ce manzon Allah ya yi na jawo mutumin da kuma nuna wa mutane kuskure lokacin da zaka bada zakka, ka cire abin da yake ba shi da kima ka ba wa mutane. Kuma wannan hadisin yana karantar da cewa kana iya janye mummunan addu'a da kai. Yaya ake fasa mummunan addu'a? Kaga Annabi da farko ya ce Allah kada ka yi ma duke, kada ka yi ma wani albarka, kuma kada ka yi ma raqumansa ma albarka. Mutumin da ya dawo ya ce ya tuba, sai manzon Allah ya canza addu'a, Allah ka masa albarka, Allah ka yi ma raqumansa albarka. Idan ka yi wata mummunar addu'a akan wani abu ko akan iyalinka ko yara ko wani abu, mafi sauki shine ka canza da kyakkyawar addu'a, illa iyaka da ka canza da kyakkyawar addu'a shikenan, Allah madaukaki ya canza. So ba a karban dukiyar da tafi daraja daga cikin abin da mutum ya mallaka a lokacin zakka, sannan ba daidai bane shi kuma ya bada dukiya mafi muni. Akwai hadisin Mu'azu wanda shi ne yafi shahara, wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya tura shi Yaman yace fa a'limhum anna Allah taraba alaihim sadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim fa turaddu fi fuqara'ihim fa inhum ata'u lidhalika fa iyyaka wa kara'im amwalihim. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa Mu'azu, idan mutanen Yaman sun maka biyayya sun baka zakka, to ka kiyaye karban mafi darajan dukiyarsu. Iyaka wa kara'im amwalihim, ka kiyaye karban mafi darajan dukiyarsu. Idan aka karbi mafi darajan dukiya an zalunci mutum, shi yasa manzo Allah yace wattaqi da'watal mazlum, ka kiyaye addu'ar wanda aka zalunta. Al-Imam Az-Zuhri al-imam Muhammad bin Muslim ibn Shihab az-Zuhri yace kaida ita ce idan za a tura mutun yaje karbo zakka idza ja al-musaddiq usimat sha'u athlasan kamar mai karban zakka idan ya taho ya tarar da garki abinda za a yi shine za a kasa dabbobin kashi uku sulusun khiyarun wa sulusun awsatun wa sulusun shirar za a kasa waɗannan dabbobin su suka fi daraja a garken waɗannan dabbobin su ne matsakaita waɗancan dabbobin su ne makaskanta za a kasa dabbobin gaba ɗaya na garken kashi uku da waɗanda suka fi daraja na tsakiya mafi kaskanci to idan ya tashi sai ya ɗauka daga na tsakiya ba zai ɗauka daga mafi daraja ba ba zai ɗauka daga mafi kaskanci ba wannan shi ne abin da sunna ta karantar hadisin yana sahihu sunan abi dawud hadisi na 2568 kuma akwai hadisin sayyidina umar wanda al-imam malik ya rawaito cikin muwatta sayyidina umar yana bayani a zamaninsa annahu ba'athahu musaddiqa sayyidina umar ya aiki sufyan bin abdullahi thaqafi ya karbo zakka zamaninsa wa kana ya'uddu alaihim as-sakhla faqalu تعد علينا الصخلة ولا تأخذ منها شيئا فلما قدم على عمر ذكر ذلك له فقال عمر نعم نعد عليهم الصخلة يحملها الرائي ولا نأخذها لو كتن دا ميكربان زكان سيدنا عمر يتفي وتسينا إذن أكاكاو زكان أكن ينا دوبا وإذن دبر بات دكيما بذكر بابا وأن يتا ya zamanto labari ya iso ga sayyidina Umar yake kware haka idan an tashi kirga abin da ka mallaka dole za a hada da marasa daraja idan an tashi misali awakai 40 ne kafin mutum ya fita zakka to idan an tashi littafin awakai 40 za a dubi akuya mara lafiya da akuya makaskanciya da akuya wato wacce take da aibu duk za a yi littafi da su da gurguwar akuya duk za a yi littafi idan sun kai 40 sai a ce to ka ba da akuya guda idan ka ɗauko gurguwa ka bar ta ce ba za mu karba ba shi ne abin da ya faru shi Sufyan bin Abdullahi Thaqafi lokacin da ya je yana kirgawa zai haɗa lissafin duka dabbobin da masu daraja da matsakaita da masu ƙasƙanci amma idan an tashi bayarwa aka ɗauko mara kima sai ya ce ba zan karba ba sai suka zo ga sayyidina Umar sayyidina Umar ce kware kuwa in mun tashi littafi za mu lissafa maka hadda marasa lafiya da makaskanta amma in za ka ba mu to dole sai dai ka ba mu daga matsakaita wannan shi ne sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka bisa ka'ida ba daidai ba ne idan mutum an zo karban zakka a wurinsa ya ɗauki dabbar da take mara daraja ya bada shi kuma mai karban zakka ba daidai bane ya karbi dabban da tafi daraja wato shi sai dai matsakaita wannan shine abin da yake ya auku zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam haka nan kuma zamanin Khulafa'ur Rashid mu ci gaba yace wa firriqati game da wato azurfa ake kira ar-riqa ya zo cikin littafai da yawa kamar kitabul majmu'na al-imam an-nawawi الرقة هي الورق وهو كل الفضة وتعذرفها تنسى شيء أكي كرة الرقة وقيل الدراهم خاصة وثم هذا بيتنا شواء إذن وتعي كرة صلى الله نعذرفها وأن صلى الله سوء أكي كرة الرقة عندما النبي صلى الله عليه وسلم يكي مغانا أكي كرشان حديثنا شيء نغمد زكاة نعذرفها النبي صلى الله عليه وسلم يكي ربع العشر rubu'i ne na ɗaya cikin goma Ibn Qudama a littafin Al-Mughni mujallad nabi shafi 320 ya ce abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi idza tammatil fibbatu li'atayn idan mutum yana da azurfa sun kai sulalla 200 wa dananiru 20 idan sulallan na zinari ne sun kai guda 20 kaga akwai bambanci kamar yadda bayanin zakkan zinari da azurfa yake tafi a cikin babin amma dai anan annabi sallallahu alaihi wasallam yana magana ne akan zakkan azurfa kuwa sai ta kai sulalla 200 fal wajibu fiha rubu'u ushriha abinda ya wajaba a bayar shine rubu'i na ushirinsa. Menene rubu'i na ushiri? Me ake nufi da rubu'i na ushiri? Akwai hadisin da ya fassara, annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa ya fassara. Manzo Allah ya ce, hatu rubu'al ushuri min kulli 40 dirhaman dirhama, a kowane sule 40 a bada sule daya, wannan shine rubu'ul ushuri. Walaysa fi 90 wa 100 shay'un, manzo Allah ya ce idan mutun yana da azurfa 120 kaga ba suka azurfa 200 ba, manzo Allah ya ce babu zakka a kansa. Hadisin yana sunan Tirmidhi, al-Imam al-Bukhari ya inganta shi, wato manzo Allah da kansa ya fassara yanda ake zakka na azurfa. Azurfa sai ta kai sallallahu 200, idan ta kai sallallahu 200 to za a kasa ta 40 a bada guda daya, shine rubu'ul ushuri, kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya fassara. Fahatu sadaqatir riqa, ku kawo zakka na azurfa min kulli 40 dirhaman dirhama, duk sule 40 a bada sule daya. Fa in lam takun illa 90 wa 100, idan sallallan ba su kasance ba face 90 sullan nan da mutum ya mallaka na azurfa ba su kai 200 ba, illa dai 190, tunda ba su kai 200 ba, fa laysa fiha sadaqa, to babu zakka a kansu kenan. Illa an yasha rabbuha, sai dai mai wannan azurfan idan ya ga dama yana iya ba da sadaka, amma dai a matsayin zakka babu zakka a kansa, dole sai ya kai sullalla 200, azurfa sai ta kai sule 200. Idza tammatil fiddatu 200, idan azurfa ta kai sule 200 lokacin ne zakka take wajaba. Kuma wannan babu sabani a tsakanin malaman sunna, kamar yadda Ibn Qudama ya faɗa, la na'lamu khilafan bayna ahli al-ilm fi anna zakata adh-dhahabi wal-fidda rubu'u ushriha, azurfa sai ta kai sule 200, zinari fa sallallahu 20, sulallan azurfa su dai ad-darahim, sulallan na zinari fa su ake kira ad-dananir. To idan sulallan na azurfa sun kai 200, za a bada kashi daya cikin 40, shine rubu'ul ushuri. Wato da'iman zakka na dukiya ana bada 2.5%, wanda shine yake nuna rubu'ul ushuri. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, wa man balagat indahu min al-ibli sadaqatul jaza'a, ya sake kuma baya yayi magana game da zakka raquma. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, wanda raquman da suke wurinsa sun kai ya bada zakkan aljaza'a. Wacce ce raquma da ake kira aljaza'a? Ita ce raqumar da ta gama shekara 4 ta shiga na 5. Adadin abin da zaka bayar, ya kamata ka bada wato taguwar da ya zamanto ta kai shekara 5, walaysa indahu jaza'a, sai ya zama a garkenka babu raquwa, babu taguwar da ya zamanto ya shekara 5 din da zaka bada wannan zakka. Sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, wa indahu hiqqa, amma a garken naka akwai, kana da hiqqa. Hiqqa ita ce wacce ta zamanto shekaran ta 4 ne, kaga bata kai shekara 5 ba. Abinda ya wajaba ka bayar ita ce aljaza'a, kuwa shekaran ta 5 ne, amma a garken ka babu aljaza'a, sai dai alhiqqa, kuwa shekaran ta 4 ne. Sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, fa innaha tuqbalu minhu alhiqqa, za a karbi wannan taguwar da zai bayar yar shekara 4, amma tunda ba ita ce ya kamata ya bayar ba, yar shekara 5 ya kamata ya bada, ba shi da ita, aka ce ya bada yar shekara 4, to dole zai kawo ciko. Me ya cikon sa? Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, wa yaj'alu ma'aha shataini, sai ya hada da awakai guda 2 tare da ita wannan taguwa yar shekara 4. In istaytarata lahu, idan sun sawwaka gare shi, idan sun sawwaka, idan a garken sa akwai awakai, sai ya hada da awakai guda 2, domin asali zakkan da zai bada taguwa ce yar shekara 5, tunda babu ita sai taguwar da take shekara 4, to zai bada ita, amma zai hada da awakai 2 idan ya sawwaka gare shi kenan. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, au 20 dirhama, ko kuwa ya bada sulallan azurfa guda 20, kaga zai bada taguwar yar shekara 4 a madadin taguwar yar shekara 5. amma zai bada ciko na awakai biyu, idan ba awakai biyu ya bada sallallahu 20 sallallan azufa. Wa man balagat indahu sadaqatul hikka, to wanda ya zama kuma abinda ya kamata ya bayar, abinda ya kamata ya bayar wato shi ita ce asali a zakanta taguwa ce a shekara hudu. Walai sa inda hulhika, sai zama a garkensa babu taguwa yar shekara hudu. Wa inda huljaza, amma akwai taguwa yar shekara biyar. Abinda ya kamata ya bayar taguwa yar shekara hudu bai da ita, sai dai yana da taguwa yar shekara biyar. Sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa innaha tuqbal min huljaza, to za a karbi taguwa yar shekara biyar din, amma ai yafi karfin zakkan da aka ce ya bayar, to ya za a yi? Sai manzon Allah ya ce wa yu'tihi al-musaddiq, mai karban zakkan sai ya mayar masa da 20 dirhaman aw shatayn, ya mayar masa da sullallan azurfa guda 20 ko awakai biyu. Kaga kenan an bashi rarar abin da ya kamata, wato abin da aka samu na ƙari kan abin da ya cancanta na zakkan dukiyarsa. Shine Ibn Hajar yace rawahul Bukhari, ina da ƙarshen hadisin kenan. Yace al-Imam al-Bukhari ya rawaito hadisin nan, kamar yadda muka ce wannan hadisin yana kitabu zakati babu wujubi zakat, hadisi na 1454, amma Ibn Hajar ne ya harhada hadisin ya bada wannan tsari. Shi ya hada riwayoyi da yawa, yanda hadisin ya zo cikin Sahih al-Bukhari ya zo ne da bayanai kashi-kashi, duk dai hadisin Anas bin Malik, amma Ibn Hajar sai ya hada tsakaninsu. Malaman hadisi sukan yi haka, su hada riwayoyin labari guda, in sun hada suka karanta sai ka dauka labarin haka ne guda daya, alhali riwayoyi ne daban-daban, kuma hada sun ba laifi bane. Sau da yawa ga kissoshi haka ake yi, har ma dai ka samu kissa cikakkiya. Amma idan kana neman hadisin a yanda yazo da tsayin sa sai ka rasa. Ina ga dole hakan zamu tsaya. Allah subhanahu wa ta'ala ya sa albarka cikin abin da muka faɗa, kuma Allah ya gafarta mana kuskure. Akwai bayani na gaba, shine zakkan shanu, amma lokaci ya riga ya kure. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.